An fara bukukuwar ranar ce a watan Satumba na shekara ta 2010 bayan da a shekara ta 2009 taron koli na kungiyar masu harhaɗa magunguna ta duniya wato International Pharmaceutical Federation ya amince da keɓe ranar 25 ga watan Satumba kowace shekara domin gudanar da wannan gangami. Wannan rana ta 25 ga watan Satumba ta yi daidai da ranar da aka kafa kungiyar a shekara 1912 mai sharkwata a ƙasar Netherlands. Wacce a yanzu kuma ce da shaida mambobi miliyan 3 a duniya a ƙasashe 139. Najeriya dai ta bi sauran ƙasashen duniya wajen gudanar da wannan gangami karo na tara. Pharmacist Bala mai kuɗi da ke zaman shugaban kungiyar masu fasahar harhaɗa magunguna ta Najeriya reshen jihar Kano ya fayyace abubuwan da suke muradin cimmawa.
Abinda muke so kawai mutane su san wane ne mai haɗa magani, mene ne mai haɗa magani yake yi, ina za ka samu haɗa magani, wace shawara za ka nema daga gare shi. Abinda ya kawo wannan kuma saboda dai a wannan ƙasar da ba mu da yawa, yanzu kuma mun fara yawan da mutane sun fara sanin wane ne pharmacist ma. Da kawai pharmacist an ɗauke shi kawai ma'aikacin asibiti ne biyu da safe, biyu da rana, biyu da yamma, kamar yadda ake cewa. Pharmacist ya wuce haka. Pharmacist shi ke gano maganin, shi ke haɗa shi, shi ke sarrafa shi. Kaga kuma cewa tunda wanda ya gano ya haɗa ya sarrafa ya shi kowa sanin amfani da illa wannan abu. Shi sa wannan takin na ranar aka sa mashi wannan takin. Pharmacist shi ne mafi sanin magani. To shi sa aka sa wannan ranar don a faɗakar da mutane.
Yayin da masu harhaɗa magunguna ke ƙoƙarin al'umma su fahimci muhimmancin rawar da suke takawa wajen kiwon lafiyar bil'adama. A nan Kano an kwashe lokaci mai tsawo ana kai ruwa rana tsakanin hukumomin jihar da kungiyar dillalan magunguna. Tun a shekara ta 2012 ne gwamnatin jihar Kano ta ɗauki matakin fitar da dillalan daga kasuwar Sabon Gari saboda zargin suna sayar da magunguna marasa inganci da kuma waɗanda ke sanya maye. Al'amarin da ta ce yana ƙara yawan matasa masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a birni da kewayen Kano.
Mun daga ɓangarenmu mun nemi abokin da muka ce ai ba ai ba. Abin da muka faɗa shi ne idan mun ba da labari an kama ɗauki mataki mai tsauri, idan kuma mun ga wata illa da za mu iya magani idan mun yi a goya mana baya wajen yin maganinta, a haɗa hannu da mu domin maganin abin duk wannan zai taimaka. Yanzu kamar abin da yake faruwa a kasuwa da aka zo aka yi ga ma'aikata ake ce ana kama, ana so a kama magani, dokar ba ce ta a kama magani magani mara kyau ba, ce ta aka ce a kama magani. Kuma mun nema cewa da su kamar yadda kamar irin wannan young pharmacist din a haɗa da irin mutanensu da mutanenmu a tsaya, in an ga marakin a kama, in an kama a tabbatar wanda aka kama a masa hukunci. Amma an sha samun matsalolin da cewa mun kama mutum da kama an kai shi gurin 'yan sanda, an kai shi kotu, an ci tare 2018 ko an ɗaure shi wata, wannan zai magani.
Alhaji Hussaini Labaran Zakari kenan shugaban reshen jihar Kano na kungiyar dillalan magunguna ta ƙasa. Yanzu haka dai wani kamfani bisa haɗin gwiwa da gwamnati na aikin gina sabuwar kasuwa ta masu hada-hadar magunguna zalla a nan Kano a wani mataki na sanya ido sosai a kan yadda suke tafiyar da harkokinsu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.